بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يوم أمس البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa da wannan lokaci cikin wannan shiri namu na Ramadana a tarihi daga tashar mu ta Albani TV kaima da shan Allah, a inda muke kawo muku wato takaitattun bayanai game da wasu muhimman abubuwa da suka faru a shekaru mabambanta da kuma dauloli da zamuna mabambanta na tarihin daulolin musulunci, musamman a cikin watan Ramadana mai albarka. Wannan shine kashi na 22 a cikin wannan jeren giya mai albarka, inda zamu kawo muku wasu abubuwa da suka faru a irin wannan rana ta 22 ga watan Ramadana insha Allah. Abu na farko shine Hisarut Taif, wato a shekara ta 8 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sojojin musulmai karkashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa, wanda sojojin sun kai kimanin mutum 12,000, suka wuce daga inda aka yakin Hunain zuwa wato garin Taifa domin bin sawun Saqifawa da Hawazin waɗanda suka tarwatse daga yakin Hunain. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wannan gari ƙawanya, ya kuma ainihin mushi hisar na wajejan kwanaki 40 ba tare da an samu nasarar buɗe garin ba, domin mutanen garin sun yi kyakkyawan shiri na abinci da kayan da suke bukata, sannan kuma sun dinga dauke ɗaiɗai wa sojojin musulmai cikin dare da kibau, ainda suka kashe wajen mutum 12. Daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci wasu cikin komandojinsa wanda suka bada shawara lalle a hakura da wannan yakin ba yanzu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sayyidina Umar ya sanarwa cewa insha Allahu gobe za mu bar wannan waje, za mu wuce mu koma Madina. Abu na biyu, sai a shekara ta 227 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a irin wannan rana ta 22 ga wata aka haifi wani babban halifa mai suna Abdurrahman ibn Nasir lidinillahi, wanda shine sarki cikin sarakunan daular Banu Umayya dake Andalus na 8, sannan kuma shine na daya a cikin jerengiyar wadanda aka fara kira da halifofi maimakon ana ce musu wato wulat a kasar Kurtuba da sauransu. Wannan sarki tarihinsa muhimmi ne saboda kokarin da ya wajen dawo da wannan gwamnati kwarjininta da kuma cin nasara da ya yi akan ƴan tawaye da masu takaita da ƙayar baya na ciki da kuma sojojin Turawa da ke kewaye da wannan daula ta Andalus. Ya rasu a shekara ta 350 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Sai kuma shekara ta 559 a lokacin da sarkin musulmi da ake ce ma Sultan wato Nuruddin Zanki ya jagoranci sojojin mamaliki wanda suka ci nasara akan Firanja, wato akan Turawa, a wani mashahurin waki da ake ce ma Ma'rikatu Haram, wanda gamayyar Turawa ne mabambanta suka haɗu don su ainihin kawo farmaki ga musulmai. Allah ya ba musulmai nasara akan su, kuma aka kama da dama daga cikin manyan kwamadojinsu a matsayin wato fursunonin yaki. A shekara ta 657 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a daidai irin wannan rana ta 22 ga wata, komandan nan na sojojin Tatar, wato wanda ake ce Hulaku, wanda ta kadari ne azzalimi mai zubar da jini sananne a tarihance, ya bar Bagadaza ya nufi kasar Sham, bayan wato ya ruguza garin Bagadaza a shekara ta 656. Ya shekara guda yana ta'anniti, yana jin daɗinsa, yana kallon bala'i da annoba da ta auka wannan gari, yana gefe yana kallo yana shan giya. Sai bayan wannan shekara guda a daidai irin wannan wata na Ramadana, ya ɗauki aniyar tunkara ƙasar Sham a cikin rundunarsa ta sojoji, wadda runduna ce cike da sojoji masu kama da dabbobi. Shine a kalbul jaish, wato a matsayin babban komanda, yayin da kuma kaptiga ibnu nuwain shi kuma yake akan gaba a wannan runduna, da kuma wasu sauran komandoji irin su bajiyo da ire-irensu, dukan su manyan komandoji ne ƙwararru a yaƙi, kuma arna marasa imani, marasa tausayi. To haka suka ratsa sahara suna ji da kansu, suna nuna girman kai da isa, suna cin zali da rashin imani akan hanyar su ta zuwa ƙasar Sham, wanda a lokacin mutanen ƙasar Sham sun riga sun gama firgita da su. Ana cikin tsoro kusan duk duniya game da waɗannan mutane masu kama da dabbobi, saboda labarin irin zaluncin da suka yi a Baghdad da ma kafin Baghdad a Khawarizm da sauran wuraren da suka ratsa, labarin ya riga ya yi tambari ya kai ko ina. Saboda haka da musulmai da kiristoci da masu imani da kafirai, kowa cikin tsoro yake da fargaba da tsoron me zai biyo baya idan waɗannan azzalumai suka ratsa ta inda yake. Subhanallah, haka waɗannan mutane suka kama hanya suka ainihin wato taho izuwa ga ƙasar Sham, wanda bayan iso su ƙasar Sham sun yi ta'annati a nan ma ba ɗan kaɗan ba, a wurare daban-daban kamar Halab da makamantansu sun zalunci mutane, sun yi kisa, sun yi kamu, sun yi wato rashin imani iri daban-daban. Allah bai kaddara musulmai su samu sauki daga hajamat, wato daga hare-haren waɗannan kafirai ba, sai da aka je Ainu Jalut a lokacin da su Qutuz da su Baybars da ire-irensu, Allah ya saka musu da alkhairi, suka tsaya bil mirsad, suka wakilci al'umman musulmai, suka ga cewa sun karye kashin bayan waɗannan azzalumai kafirai, kuma sun nuna wa musulmai cewa ashe ana iya cin nasara akan waɗannan kafirai indai an koma ga Allah. Wannan wani tarihi ne mai tsayi wanda ba zai yiwu a yi magana akan shi a daidai wannan lokaci ba. Allah Ubangiji ya samu dace. A takaice dai abinda ake faɗa kawai shine sojojin Mogol sun kama hanya bayan ruguza Baghdadza, sun kama hanyar ƙasar Sham ƙarƙashin jagorancin Kaftiga wanda shine a gaba, da su Bajiyo wanda shine a Maimanatul Jaish, sannan kuma babban komandan su kamar yadda aka sani shine Hulako, bayan Genghis Khan ya riga ya kaura ya mutu ya koma zuwa ga azaba Allah insha Allah. Abu na gaba shine a shekara ta 705 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya rahimahullah a daidai irin wannan rana ta 22 ga wata ya iso kasar Misra daga kasar Sham, bayan an aika mashi da goren gayyata ta hannun sarki mai suna Al-Mansur Husamuddin, shine ya aika masa da goren gayyata bayan rigingimu da aka yi ta fama da su na tattaunawa da zaman muƙabala da raddoji da aka yi ta wajuna tsakanin shi da malamai mabambanta akan matsalolin aƙida iri daban-daban waɗanda an san su a tarihance. A lokacin da ya zo a wannan karan shine aka yi mishi shari'a, sannan kuma suka kama shi suka kulle shi a inda ake ce ma Al-Burj, wanda yake cikin Qal'atu abin nan wato Qal'a a nan kasar wato Misra din. To a daidai wannan lokaci ne Sheikhul Islam Ibn Taymiya ya iso wannan gari na Misra bayan ya yi tafiya mai tsayi a cikin watan Azumi. Kamar yadda dai muke ta ambata yawa masu albarka, zuwa yanzu yana da sauki mu iya fahimtar cewa lallai watan Ramadana ta fuskar wato tarihin musulunci ba wata ne na bacci, da wata na nuna ragwantaka, da wata na nuna kasawa ba. Baya ga ibadoji da aka saba na azumi da rana, karatun Alkur'ani, sallar dare, istighfari, sadaka, ashan tadabburin Alkur'ani, qiyamul layli, to kuma fa ana ci gaba da sauran ayyukan da aka saba. Ana jihadi, ana kasuwanci, ana siyasa, ana kai kawo, babu abin da ba a yi don ainihin ganin cewa al'umma ta ci gaba. Yan uwa masu albarka, saboda yadda lokaci ya kure za mu dakata a nan insha Allah, sai mu haɗu ku a shiri na gaba. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.